Hukumar zabe a jihar Plateau ta ayyana Simon Lalong na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben kujerar gwamna a jihar Plateau. Jami'in tattara kuri'u a jihar Plateau kuma shugaban jami'ar harkokin noma da ke jihar Benue, Professor Emmanuel Kucha, ya bayyana cewa jami'ar APC ta sami kuri'u 564,913, yayin da jami'ar PDP ta sami kuri'u 520,627. Ya kuma ayyana Simon Lalong a matsayin wanda ya lashe zaben inda ya buge abokin takararsa Senator Gyang Yom Shom Pajok. Daga jihar Nasarawa kuwa, gwamna mai ci Umaru Tanko Almakura na jami'ar APC ne ya lashe zaben da kuri'u 309,746, inda ya doke abokin takararsa na jam'iyyar Abga Labaran Maku, wanda ya sami kuri'u 178,983. Shi ko dan takarar gwamna a jam'iyyar PDP a jihar ta Nasarawa, Yusuf Agabi, ya zo na uku ne da kuri'u 119,782. Kamar yadda jami'in tattara kuri'u a jihar Nasarawa kuma shugaban jami'ar tarayya da ke Lokoja, Professor Hassan Rafin Dadi, ya bayyana. A jihar Benue ma, jami'i mai tattara kuri'un kuma shugabar jami'ar Jos, Professor Howard Babale Mafuyai ne, ya bayyana Samuel Otom na jami'ar APC a matsayin wanda ya lashe zaben da kuri'u 422,932, inda ya doke abokin takararsa na jami'ar PDP ta Hemen Tazor, wanda ya sami kuri'u 313,878. A yanzu haka dai jami'ar APC ne ta lashe kujerar gwamnonin Plateau, Nasarawa da Benue da ke shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Zauna a lafiya, al'umma ta filato kungiya, zama lau lafiya shi ne cigaban Najeriya.